sukar da jam'iyyar ta PNDS ke fuskanta daga wasu 'yan ƙasa da ke zargin shugaba Isu Muhammadu da rashin tabuka wani abin a zo a gani a fannin tsaro yasa shugabannin jam'iyyar mai mulki a cikin wata sanarwa suka fayyace wa jama'a wasu muhimman matakan da suka ce hukumomi sun dauka daga shekarar 2011 kawo yau kamar yadda za a ji daga bakin Dawi Ahmed kusa a kwamitin zartarwar PNDS tarayya
a lokacin na ya hau kujerar mulki a shekara ta 2011 yawan ja'amomin tsaro sun lumka sojoji wa'anda ke da 10,803 yau suna 24,457 jandarmomi wa'anda muka samu a 5,320 yau sun kai 7,784 Gars da mun iske a 6,989 yau sun kai 10,603
sai dai wasu 'yan kasar ta Nijar irin su Abdul Alhashi Idina kungiyar fafutuka ta FSCN ba su ji dadin yadda aka baje irin waɗannan bayanai ba a rariya in ji shi
wannan mugun kuskure ne suka yi tun daga jure har aka zo rikon ƙarya na Salu Rubo ai ba su taba jin ba an haɗi sojinan yawan sojinan Nijar kama ana so a dasa karmami ne karmami yana da cewa ba su da hujja ne dan saboda ne suka shiga suke faɗan abin da ba a faɗi
a nasa ra'ayi Malam Ibrahima Jakite na jam'iyyar MPN kishin ƙasa ta bangaren Adawa girman wannan magana ya kai matsayin da za a garzaya kotu don hukunta waɗanda suka fallasa sirrin ƙasa
wannan abin da suka faɗi shine wanda ake cewa secret defense sirrin tsaron ƙasa wanda bai kamata ka faɗe shi makiyayinka ya san abin da ke gare ka kamar wannan an kai ƙasa an bar wuta wannan shine ake cewa attempt on security data lalle wannan magana da suka yi ya kamata ma a ce ma mutane sun yi constitute an kai ƙara ka gane ko da wanda suka faɗi wannan
to amma kakakin jam'iyyar ta PNDS Asmanu Muhammadu na kare dalilan su na bayar da waɗannan bayanai
dole a gwada ma mutane abinda wa'ancan mutane ke gwada ma 'yan ƙasa ƙarya ne masu abokan gaba ai sun yi kowa sanin yadda ƙasar Nijar take da yadda muke kashin su da wannan kayukan da gare mu a kwanan nan gwamnati ta siyo sabbin jirage katakau na yaki wanda ake cewa helicopter akwai abin da ake cewa avion da shas wanda ke kura yanda ke cikin minti 10 in ya tashi daga yamma yana kai
rahoton cibiyar bincike ta Global Firepower na shekarar 2019 ya bayyana jamhuriyar Nijar a matsayin ƙasa ta 25 a ƙarfin soja a nahiyar Afirka yayin da take matsayin ta 116 a duniya abinda cibiyar ta danganta da rashin kashewa ayyukan tsaro jimillar kudaden da hukumomi ke warewa domin wannan fanni Sule Mumuni Barma muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar